Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 2441 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da nomad da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma Afrik zango wato VOA Afrik zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirinmu na yammacin yau. Muna kuma muku barka da warhaka. Yanzu ma Grace Alheri Abdi ce tare da Mahmud Lalo daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar da shirin. Bayan labaran duniya, za mu buɗe layuka domin jin ra'ayoyinku kan wani sabon rikici da ya kunno kai a Majalisar Tarayyar Najeriya da ya shafi ƙara kuɗi a sace cikin kasafin kuɗin da shugaban ƙasa ke kaiwa majalisa. Kamar kullum, lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne 202-205-2655. Kafin nan, ga halin da duniya ta wuni.
Jama'a, assalamu alaikum. Hukumomi a Najeriya sun ce sun cafke shugaban gungun wasu masu damfarar jama'a miliyoyin daloli ta yin amfani da kafar sadarwa ta email. A yau Litinin, rundunar 'yan sanda ta ƙasa da ƙasa da kuma hukumar da ke yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin Najeriya zagon ƙasa ta EFCC suka bayyana mutumin a matsayin Mike mai shekaru 40. An kuma damƙe shi ne a wani samamin haɗin gwiwa da aka kai a birnin Fatakwal a watan Yunin da ya gabata. Hukumomin sun ce Mike yana jagorantar ƙungiyoyin 'yan damfara aƙalla 40 a Najeriya da Afirka ta Kudu da kuma Malaysia. Sannan yana da jama'a da yakan tuntuɓa ƙasashen waɗanda kan taimaka mai wajen ɓoye kuɗaɗe a China da nahiyar Turai da nan Amurka, waɗanda kuma sukan ba shi bayanan wasu asusu domin fitar da kuɗaɗe a waɗannan yankuna. Bayanai sun nuna cewa wannan gungun 'yan damfara yakan gudanar da ayyukansa a kafofin sadarwa na email, wato ɗin na ƙananan kamfanoni da matsakaita a aƙalla ƙasashe 8, inda suka nemi ma'aikatan waɗannan kamfanoni da abokanan hulɗarsu su aika musu da kuɗaɗe. Aƙalla miliyan 60 wannan, wato dala miliyan 60 wannan gungun na 'yan damfara ya tattara daga mutane daban-daban, inda wani jikon aka yaudari wani mutum ya biya har sama da dala miliyan 15. Dakarun ƙasar Turkiya sun tsare wasu sojoji 11 a yau Litinin, waɗanda ake zargi da kai hari a wani otel, inda shugaban ƙasar Recep Tayyip Erdogan ke zaune a lokacin da aka yi yunkurin juyin mulki a ƙasar tsakiyar watan Yulin da ya gabata. An cika sojojin ne a kusa da wani wajen shakatawa da ke garin Marmis, wanda hakan ya biyo bayan dimbin sojojin da aka cafke da ake zargi suna da hannu a yankurin kifar da gwamnatin ta Erdogan. A lokacin da Erdogan na zaman hutu ne a garin a ranar 15 ga watan na Yuli, inda aka yi yunkurin kifar da gwamnatinsa, kuma jim kaɗan bayan da ya fice daga otel ɗin, wasu sojoji suka kai samame a wurin. Wannan lamari na cafke sojojin da aka yi shine yunkuri na baya-bayan nan da aka yi a ci gaba da tattara waɗanda ake zargi suna da hannu a yunkurin juyin mulkin. A ranar Lahadi ne dai gwamnatin ƙasar ta Turkiya ta sallami kusan sojoji 1,400 ciki har da manyan hafsoshi masu ba da shawara. Kana shugaban ya mai da hankali, wato ya mai da alakin lura da rundunar sojojin ƙasa a ƙarƙashin farar hula. Fiye da mutane 5,000 ne yanzu haka suka rasa ayyukansu a duk faɗin ƙasar, kana sama da 18,000 ke tsare, waɗanda ake zargi suna da hannu a juyin mulkin da aka ɗora laifi a kan malamin addinin Islam nan Fatihullah Gulen. To, labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Mutumin da zai tsaya a matsayin ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Republican a zaben shugaban ƙasar Amurka, Mike Pence, ya ce shi da abokin takararsa, wato Donald Trump, sun yi amanna cewa sojan ƙasar nan musulmi da ya mutu a Iraki a wani harin ƙuna baƙin wake a shekara ta 2004 ya mutu a matsayin jarumi. 'Yan takarar biyu sun kuma ƙara da cewa ya kamata kowane ba'amurke ya alfahari da iyalan irin waɗannan sojoji. Trump da Pence sun fitar da wannan sanarwar ce bayan da mahaifin Captain Khan suka bayyana a babban taron Democrat a makon da ya gabata. A sanarwar da suka fitar, Pence ya caccaki shugaba Barack Obama da 'yar takarar jam'iyyar Democrat Hillary Clinton saboda matakan da suka ɗauka waɗanda suka bari ƙungiyar ISIS ta tsunduma yankin Gabas Tsakiya a cikin rikici. A shekarar 2002, Pence da Clinton sun kada kuri'ar amincewa da kaiwa Iraki hari a lokacin suna 'yan majalisar dokoki. Shi ko Obama a lokacin yana matsayin sanata ne daga jihar Illinois. An harbo wani jirgin saman Rasha mai saukar angulu a yau Litinin arewa maso yammacin Siriya, lamarin da ya halaka dukkanin mutane biyar da ke cikinsa. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce an kakkaɓo jirgin ne yayin da yake kan hanyarsa ta dawowa daga kai kayan agaji a birnin Aleppo, kuma lamarin ya rutsa da wasu jami'an tsaro biyu da wasu mutane uku da ke cikin jirgin. A iya sanamu, in ji kakakin fadar Kremlin Dmitry Peskov, yayin da yake ganawa da manema labarai. Sojojin sun mutu ne a matsayin jarumai saboda sun yi kokari sun kawar da faduwar jirgin akan mutane da ke ƙasa. Dakarun Rasha sun jima suna kai har-haren sama a wani mataki na zumarawa dakarun Bashar al-Assad baya tun daga watan Satumbar bara. Rikicin na Siriya ya faro ne tun daga watan Maris din shekarar 2011. Inda 'yan tawaye suka nemi Assad ya sauka daga mukaminsa bayan wata zanga-zangar lumana wacce ta rikide ta koma yakin basasa.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To, madalla, kafin mu bude laika domin jin ra'ayinku kan wani sabon rikici da ya kunno kai a Majalisar Tarayyar Najeriya da ya shafi ƙara kuɗi a sace cikin kasafin kuɗin da shugaban ƙasa ke kaiwa majalisa. Rahotanni daga Najeriya na nuni da cewa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC ta ɗauki matakan gudanar da bincike bisa zargin shugabannin majalisar wakilai da aringizon kasafin kuɗin da ke haddasa dambarwa tsakanin wakilan majalisa su 360. Wakilinmu Madina Dauda ta hada mana rahoto, ga kuma bayanin nata.
Kwabi shugaban kwamitin kasafin kuɗi na majalisar wakilai Abdulmumin Jibrin shine ya ballo likin da ya jawo daukar matakin rufe ofishin kula da kasafin kuɗin majalisar da hukumar tsaro ta farin kaya ta yi don gudun batar wasu muhimman takaddu. To sai dai mataimakiyar mai tsawatarwa ta bangaren marasa rinjaye Binta Bello PDP Gombe ta kalubalanci batun a ringizon, inda ta yi bayani kamar haka.
Kurarin da ake da waye din nan da ake, ba wai House of Reps kadai aka ba da kuɗin ba, za a raba ne tsakanin Senate da House of Reps. To budget din bana da ya zo Madina, ina son fada kuma I want it to be on record cewa ba mu taba samun chairman na appropriation din da bai mana aiki a majalisa kamar irin wannan chairman din ba. In ana magana ƴan majalisa sun yi budget, mun yi karawa gefen zantarwa saboda mun kira su zo mu gyara budget tare, saboda kar a sake samun korafin da aka samu na farko. Kin ji inda su ma suka shigo ciki kenan da muka gama aikin. Ba wanda ya korafin a wane ya ce mun ai alfarman za a samu kaza, tunda mun sake duba budget da ƴan ministry. Aka ce to tunda za a kai wa shugaban kasa me ya kamata a yi? Aka ce lasun ka sa hannu. Senator Goje kai hakuri kai ma ka sa hannu. Abdul ya kira shi yazo ya sa hannu. Senator Goje ya ta kiran Abdul, sannan Abdul yazo ya sa hannu.
Kenan kina batun cewa duk wannan zargi da ake yi na cewa an yi aringizo ƙarya ce.
Maganan aringizo ƙarya ne. Abin da yasa nace ƙarya ne, biliyan 100 tun lokacin Obasanjo ake sawa ƴan majalisa wannan biliyan 100 din da sunan majalisa. Ba wai akan wannan assembling aka fara ba. Kuma wancan karni 7th assembly na 7th assembly. Kuma a cikin masu ba shugabannin ƙasa shawara akwai wanda suka yi majalisa, dukansu ƴan majalisa ne. Sun san da wannan maganan ba wai sabon abu bane.
To yanzu kin yadda a kawo masu bincike daga waje su bincika wannan kasafe da kuka gama din nan kafin shugaban ƙasa ya sa hannu?
Eh to, a kawo su so su duba, ba wanda yake shakkan me za a duba a cikin budget din nan. Ai dama yanzu shugaban ƙasa ya riga ya sa hannu a budget, ya zama kayan jama'a. Kowa zai iya dubawa, kowa yana da yanci a matsayinsa na ɗan Najeriya ya duba ya faɗa abin da ya ga ba daidai ba a cikin kasafin kuɗi ba. So ba abu ne boyayye ba, ai takarda ne yanzu wanda ya zama na kowane ɗan Najeriya zai iya dubawa, yana da ƴancin ya je duk inda zai je ya challenge takardun, ya challenge inda ya ga abin da ba daidai ba ya faɗa.
Menene ƴan ƙungiyar sa ido a ayyukan majalisa ke cewa ne a game da wannan badakala? Ga shugaban ƙungiyar SISLAC Awal Musa Rafsanjani.
Ai dole ne ai bincike, ba tunda za a irin waɗannan makudan kuɗi a ɗaya da ake kwasa, ake ragargaza ba, ake ko babu wata ƙasa a duniya da ake irin wannan mundahala kamar Najeriya. Saboda haka bai yi mu fita daga cikin kangin da muka samu kanmu idan ba a yi binkice an tsaida irin wannan sace-sace da rashin mutunci da rashin gane aikin majalisa din ba ma ita da kanta kuma sa'annan dole ne a samu gyara wato wani mataki na tsamo shugabanni masu mutunci adalai waɗanda suka kware akan yin aikin harkar tafi da jama'a da kuma harkar gwamnati ba zai yi mu ci gaba da diban waɗanda ba san ma abin da ake kira jagoranci ba izamanto su ne suke jagorantar mu a cikin harkar gwamnati mai zartarwa ko kuma harkar majalisa din dole ne a kawo tsarin da za a samu shugabannin da sun kware kuma suna da gaskiya suna da amana suna da fuskanta kuma suna da kishin kasa ba barayi bane ba masu cin amana bane ba waɗanda suke albazirmanci da dukiyar jama'a bane
Awal Musa Rafsanjani na kungiyar Sislak masu sa ido a harkokin majalisa kenan Abdulmumin Jibrin na ci gaba da bayyana takaddu a yanar gizo da nuna ƙwarin gwiwar hukumomin binciken cin hanci da rashawa za su dau mataki da ya dace a cikin gaggawa Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
To a gaida Madina har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kafin mu bude laika domin jin ra'ayoyinku kan wannan badakala ta batun wato kasafin kuɗi da kuma sace shigo da waɗansu bayanai a sace bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji
Ama libawan sarki iduna gaba da galale yamma ga kuya ta addarin su ummar tulku haba mutan gari ku gada mai gida su ummar tulku ku taya ma ummar tulku ya taituma ya sayanka ji kuma bidocin kafa da tsaya kau shi sai man shanu ba kwanna sare nan zai kwana
yanka ya
mai kashe giwa wata giwa tana gudun wata giwa dan zomo na gudu mun bi sai dada fa mun kashe dan zomo tsolabu wale bi balewa dan zomo ina hana maka dambe kana ganin laifi na aina ce ma ke miyagun kaya to da na ka
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202-205-2655 amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655
To madalla kai tsaye muna tare da wani daga jihar Taraba wane ne a bisa layi Taraba wake bisa layi To madalla barka da warhaka ina gudunmuwa ka ga wannan shiri
Ana wannan shiri gaskiya ya kamata su gaban kafa ya tsaya gaskiya a kan magana cin aiki da rashawa domin su fito ke su kafan wasa ne ana ta cin hanci da rasha ana cikin kuɗa da kuɗa kawai na kamata a bai mataki shi ne wata ra'ayi
to madalla daga Taraba kuma bari mu tafi Borno wane ne a jihar Borno
yana da fita ne a jihar Borno
to barka da warhaka an wuni lafiya
lafiya galau ya aiki
aiki da godiya kai ko ina taka gudunmuwa ga shirin yau To layin na Borno ya tsinke kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kamar yadda muka bayyana muku yau muna so mu ji ra'ayoyinku ne kan wani sabon rikici da ya kunno kai a majalisar tarayyar Najeriya da ya shafi ƙara kuɗi a sace cikin kasafin kuɗin da shugaban ƙasa ke miƙawa majalisa domin ta tantance ta kuma ba da amincewa
shawara ta anan ɗan majalisar dande su tsoron Allah.
Wato wane ne nawa bisa layi baka gabatar da kanka ba da wa muke magana?
Alhaji Yahuza daga karamar hukumar mai Arewa cikin jihar Katsina.
Wato Alhaji Yahuza barka da warhaka.
Yawwa ya kokari ya aiki.
Lafiya lau ya naku aikin.
Alhamdulillah ni shawara ta anan gaskiya su ji tsoron Allah domin shi duk abin da za idan ba tsoron Allah a ciki to shi ita gaskiya da take ta maka da ita to ba za ka same ta ba.
To madalla mun gode Alhaji Yahuza.
Sai anjima.
To sai anjima mun gode.
Sai dai Allah.
To so, wane ne bisa layi a jihar Kebbi?
Salamu alaikum, kuna tare da Dan Asibe mai fata daga Yahudi jihar Kebbi.
To Malam Dan Asibe barka da warhaka.
To da farko dai ina muku barka da aiki.
Barka ka dai.
Bayan haka dangane da wannan badakala da ta taso a majalisa to a gaskiya ni bai zo min da mamaki ba. Domin waɗannan mutane dama sun yi ta tokato ne gindin shugaba Buhari domin su hana shi aiwatar da ayyukan da ya matsayin Najeriya alkawari. Kuma ina kira ga shugaban kasa da shi ba hukuma ERCC da ICTC karfi duk wanda ke da hannu cikin wani al'amari a hukunta shi amma tsoci shi an mayar da dukiyar talakawa. Dama akasarinsu albarkacin Buhari suka ci ba su cancanci a zaɓe su ba. Da fatan za a tashi lafiya, Allah shi kara tona ma duk mai hannu cikin wani al'amari asiri. Na gode Radio America.
To Badala Dan Asabe mun gode daga Kebbi kuma bari mu nufi jihar Yobe. Yobe wa ke bisa layi?
Salamu alaikum.
Wa alaikum.
Salamu alaikum daga Jakus local government.
Yawa to barka da warhaka.
Abarka dai, barka aji, abarka dai.
Yawa to ina gudunmuwa ka ga shirin kai kuma.
Wato ni gudunmuwa ta ina gaya jama'a akan cewa ni mu hankara da irin wa'annan mutane. Saboda in muka zo zaɓe mu san ga irin mutanen da za mu zaɓa saboda irin halayen da muke da su. Sai mu yi ƙoƙari mu yi wajarar da su.
To mun gode bari kuma mu nufi jihar Taraba. Wane ne nawa bisa layi daga Taraba?
Usman Jafar ne.
To Malam Usman barka da warhaka.
An wani lafiya?
Lafiya lau ya aiki?
Alhamdulillah.
To kai ko me ke tafi da kai yau?
A ra'ayina shine duk abin da ya kamata ake shugaban kasa ya gaggauta a bincika mutanen na san menene ke da ke tare da su saboda suna yaudarar mutane ne kawai sun san abin da suka aikata.
To mun gode daga Taraba bari mu nufi jihar Katsina. Katsina muna tare.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam wa ke bisa layi.
Muna tare da Abdullahi Isa dan malumfashi daga Kwanto local government.
To na malumfashi barka da warhaka.
Ya aiki gires.
Aiki da godiya an wuni lafiya.
Lafiya alhamdulillah.
To ya malumfashin.
Ana baki lafiya Allah gires.
To madalla to ina gudun maka ga shirin.
Wato gira sa abin ki wara ga wannan mutane. Kare da Allah kawai wannan mutane mu dai ga sunan sida Allah ya mana maganin su.
To
amma sun je wannan wurin dai ba domin talaka ba domin kansu kawai suka je wannan wuri. Saboda yanzu ake a Allah a Najeriya har da ake cikin za can dauke naira miliyan 100 an sa wai a to me za su da ita? A ba a duba wani al'amari to saboda ka ba su kula da halin talakan Najeriya ke ci a me za a samu suka ji musu kawai shi ne kuma amma wallahi su sani cewa duhu su gama to Allah fara na yayi madakata yana jiran su.
To madalla Malam Abdullahi bari mu ƙara sa a jihar Bauchi. To madalla na Bauchi lokaci ya ƙure mana sabili da haka nan za mu ja burki sai kuma gobe idan Allah Ubangiji ya nuna muna mu sake ba ku wannan damar. har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Labaran wasanni.
Jama'a barkanku da zuwa ga sabon shirin labaran wasanni. Nace sabo saboda kwaskwarimar da muka yi wa shirin nan muka gajar tashi domin ba da dama a dinga jin ra'ayoyinku akan al'amuran yau da kullun wanda ba a saba yi a ranar Litinin ba. Kun san yau muka fara aiwatar da sabon shirin shirye-shirye wato canje-canje da muka yi wa shirye-shiryenmu. To tunda babu lokaci da yawa ga shi wannan shirin na labaran wasanni bari mu hanzarta mu kutsa zuwa cikin rahotannin da suka shigo mana a yau daga wakilanmu. Wanda suka hada da batun shirye-shiryen zuwa wasannin Olympics da za a yi a Brazil na Nigeria da Niger da kuma gasar cikin gida ta Niger din.
Shugaban kasar Niger Isu Muhammadu kenan lokacin da yake damka tutar kasar ta Niger a hannun captain din yan wasan da za su wakilci kasar a gasar Olympics ta bana da za a fara a ranar 5 ga watan nan na Agusta a birnin Rio de Janeiro. Captain din yan wasan na kasar Niger zakaran taekwondo Isu Abdulaziz Alfaga ya tabbatar da cewa yana da kwarin gwiwa da shi da sauran abokansa yan wasa za su nuna wa duniya cewa a bana Niger ta zo da babban shiri.
Musa Anniya mukawama Niger medai.
Abdulaziz me kake bukata ga yan kasar Niger kenan?
Su yi ta addu'a. Annasarun nan ba addu'a ba. Shi kadai muke so a yi mun addu'a.
A cewar shugabannin tawagar ta Jamhuriyar Niger a gasar ta Olympics, hukumomi sun yi tanadin dukkan abubuwan da ake bukata domin ba yan wasa damar fafatawa ba tare da wata fargaba ba. Islaman Gamace shine mataimakin shugaban hukumar wasar taekwondo ta kasar Niger.
Matsalar kuɗi gaskiya gwamnati ta kare ta. Wani biye, wani jirgi, taka da jirgi, wurin kwana da wani duka wallahi sun kare komai. Alhamdulillah.
Yanzu me ya saura kenan?
Yanzu kawai tayya ta saura kuma Allah ya ba mu sa'a can.
Yan wasa kimanin 6 da suka hada da maza 4 mata 2 sune za su hau fagen daga da sunan Jamhuriyar Niger a fannonin wasan fitar ruwa da taekwondo da kokowar judo a yayin gasar ta Olympics. Sule Umuni Barma, Niger Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
Kocin tawagar matasa ɗan ƙasa da shekaru 23 na Najeriya, Mr. Sonsam Siyasiya ya nada sanannen dan kwallon nan Mr. Michael Obi a matsayin captain din tawagar domin jagorantar ƴan wasar da za su wakilci Najeriya a gasar matasa da za su bar ƙasar Amurka zuwa birnin Rio de Janeiro na ƙasar Brazil domin fafatawa a fagen kwallon kafa. Wani mai fashin baki akan harkokin wasanni ya yi tsokaci dangane da yadda yake kallon harkokin wasannin.
Sunana Aminu Abdullahi Abubakar. Wannan karon da Michael Obi na ganin sa shi da aka yi a cikin wannan wasa na Olympics zai ƙara ma waɗannan ƴan wasa na Najeriya ganin sun yi wani abin a zuwa ganin kasancewar jagoran su ya zama kwararre.
A gefe ɗaya kuma tawagar kungiyar kwallon kafa ta Najeriya karkashin jagorancin kocin kungiyar Salisu Yusuf ta bayyana sunayen waɗanda za su je kasar Spaniya domin buga wasar La Liga. Ƴan wasan na Premier Najeriya da za su fafata ne da Valencia da kuma Malanga a ranakun 11 zuwa 13 ga wannan watan na Agusta da muke ciki. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
A jamhuriyar Niger an zo ƙarshen wasanni na ƙasa na ƴan rukuni na biyu na ƙwallon ƙafa a birnin Zandar a hilin ƙwallo na Lawan Didi, inda aka karkasa jahohi 8 na ƙasar gida biyu. Na farko ya hada Maradi Difa a gadar Sati Laberi, rukuni na biyu kuwa ya hada babban birnin Yamai Doso Tawa da Zandar. A ƙarshen gasar club din Racing na babban birnin Yamai ne ya lashe kwambalar kuma ya dale a rukuni na ɗaya na wasannin kwallon kafa na jamhuriyar Niger. Haruna Mamman Bako na birnin Kwannin, sashen Hausa na muryar Amurka daga babban birnin Yamai a jamhuriyar Niger.
To gaishe ku malamai, mun gode. To jama'a, nan muka zo ƙarshen wannan gajeren shirin na labaran wasanni. Kamar da nace, mun gajar tashi a ranar Litinin a yanzu. A madadin wakilinmu na yau, Aliyu Mustapha Sakkwato ne a Washington.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Mataimakin sakataren harkokin mai kula da yawan al'umma da 'yan gudun hijira da shige da ficen baki Annie Richard ta bada sanarwar sabon tallafin kayan agaji na kudi dalar Amurka miliyan 27 ga waɗanda rikicin Boko Haram ya shafa a yankin Tafkin Chad. A ‘yan kwanakin nan, mataimakin sakataren Richard ta je Kamaru da Chadi, inda ta jaddada irin tasiri da rikicin Boko Haram ya yi a yankin da kuma karfafa haɗin kan ƙasashen duniya domin a sauƙaƙa irin mawuyacin hali da ‘yan gudun hijira da waɗanda aka ɗaiɗaita a cikin gida suka shiga a Najeriya da Kamaru da Nijar da kuma Chadi. Akalla mutane miliyan 9,200 ne suke huskantar ƙalubale dalilin tilasta musu da aka yin aficewa gidajensu da kuma fama da cututtuka a yankin na tafkin Chadi. Ciki har da ‘yan gudun hijira 155,000 da kuma mutane miliyan 2,600 da suka bar gidajensu. Kimanin mutane miliyan 5 ne ba su samun abinci sosai. A cewar Majalisar Ɗinkin Duniya, adadin mutane da suka bar gidajen nasu ya ninka sau uku a cikin shekaru 2 da suka gabata. Wata ƙididdigar yunkurin kai ɗauki da aka gudanar ta nuna cewa akwai yiwuwar a samu matsalar yunwa a wasu sassan Najeriya, lamarin da ke buƙatar ɗaukin gaggawa domin gujewa mutuwa. A ranar 13 ga watan Yuli, mataimakiyar sakatare Richard ta ƙara ƙaimin nuna goyon bayan yunkuri ga ofishin kwamishina mai kula da ‘yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya domin samar wa ‘yan gudun hijiran Najeriya ababen more rayuwa. Yunkurin kuma ya maida hankali akan wajen nuna goyon baya ga kariya da ofishin na Majalisar Ɗinkin Duniya ke baiwa ‘yan gudun hijira a yankin, tare da ba da damar samun mafaka da kuma kare aukuwan tilastawa mutane su koma inda suka tsere da batutuwa da suka shafi nuna wariya ga jinsi da fyaɗe da cin zarafi. Sa’annan kuɗaɗen tallafi da Amurka ke bayarwa ya nuna goyon baya ga yunkurin faɗaɗa ayyukan samar da abinci wanda zai kai ga duban-dubatar mutane a arewa maso gabashin Najeriya da Nijar. Irin taimako da ake kaiwa ta sama a Chadi da Kamaru domin ma’aikatan ba da agaji sun kai inda suke so ba tare da matsala ba. Sabon taimakon kuɗin ya kai adadin taimako da Amurka ta bayar don amsa buƙatun agaji a shekarar 2015 da 2016 kusan dala miliyan 281. A kwana-kwanan nan, yawancin rahotanni da ba su bayyana ba, da yawancin waɗanda ba su samu taimakon kuɗi ba, da waɗanda ba su samu isasshen taimako ba, su ne manyan ƙalubale da muke huskanta, a cewar babban sakataren harkokin agaji da tattara kayan agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya, Stephen O'Brien, ya ce yankin tafkin Chadin na buƙatar muhimman taimako cikin gaggawa. Amurka ta kira ga sauran ƙasashe wurin warware manyan ƙalubaloli kuma su taimaka wa Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyin agaji da ke aiki a yankin tafkin Chadi. Sharhin murya Amurka na yau kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Da wannan kuma muka kawo ga takaitattun labarai a gaida na Gomma.
To, hukumomi a Najeriya sun ce sun cafke shugaban gungun wasu masu damfarar jama'a miliyoyin daloli ta yin amfani da kafar sadarwa ta email. A yau Litinin rundunar 'yan sanda ta ƙasa da ƙasa da kuma hukumar da ke yaƙi da masu yiwa tattalin arzikin Najeriya zagon ƙasa ta EFCC suka bayyana mutumin a matsayin Mike mai shekaru 40. An kuma damƙe shi ne a wani samaman haɗin gwiwa da aka kai a birnin Fatakwal a watan Yunin da ya gabata. Dakarun ƙasar Turkiya sun tsare wasu sojoji 11 a yau Litinin waɗanda ake zargi da kai hari a wani otel, inda shugaban ƙasar Recep Tayyip Erdogan ke zaune a lokacin da aka yi yunkurin juyin mulki a ƙasar a tsakiyar watan Yuli. An cafke sojojin ne a kusa da wani wajen shakatawa da ke garin Marmis, wanda hakan ya biyo bayan ɗumbin sojoji da aka cafke da ake zargi suna da hannu a yunkurin kifar da gwamnatin ta Erdogan. Mutumin da zai tsaya a matsayin ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar Republican a zaben shugaban ƙasa Amurka Mike Pence ya ce shi da abokin takararsa wato Donald Trump sun yi amana cewa sojan ƙasar nan musulmi da ya mutu a Iraki a wani harin ƙuna baƙin wake a shekarar 2004 ya mutu a matsayin jarumi. ‘Yan takarar biyu sun kuma ƙara da cewa ya kamata kowane ba'amurki ya alfahari da iyalan irin waɗannan sojoji.
To, a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shirye na yau, sai kuma gobe da safe idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku je abokan aikinmu da waɗansu shirye-shirye ciki har da tsaka mai wuya na Aliyu Mustapan Sokoto. Kamar kullum za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shiryen Mawuni da Kwana a wayoyinku na salula a dandalin VOA ko kuma Muhawara a shafinmu na Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya na gabatar da shirye-shiryen da Julie Gresham da ta haɗa shiri da bada umarni da injiniya mu na yau Malam Derek Alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauni lafiya alheri.